أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى غوديادي قدر تامن حدوى أولنا يمتنا أصبر يومنا شاشدة غوتنا رجب wata na Sha'ban shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace wa 15 din watan 2 miladiya na 2025 darasi na 13 insha Allah ta'ala a cikin littafin sahihu sirati nabawiyya na Sheikh Malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala malam yana mana bayani akan abin da ya shahi duniya ta kwana da sanin cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala zai aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda bayanai akan haka sirrai sun gabata a cikin littatafai na ma'abuta na al-Yahudu wa Nasara yazo a cikin irin su at-Taura irin su Injila hatta da suna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa tun kahin ya bayyana ga yanda zai bayyana ga siffar shi ga yanayin shi ga garin da zai bayyana wannan wani abu ne wanda yake duka musaddarun iya na arbuce malai yake cewa wa qala ata ibn yasar wa akhbarani al-laythi annahu sami'a ka'ab al-ahbar yaqulu mithla ma qala ibn salam nan yake cewa ata ibn yasar yace al-layth ya bashi labari cewa shi Al-Lays din nan yaji irin wannan bayani da ya gabata a baya daga Abdullah ibn Salam yake cewa ya sake jin shi ta wata hanya ta daban wancan daga Ata ibn Yasar wannan kuma daga Al-Lays kuma duka magana ce suke iri daya wace magana ce ita ce maganar cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala ya bada bayani akan sifofin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin At-Taura da Injila me yake cewa inna arsalnaka shahidan lalle mu ne muka aiko ka mai shaida akan ayyukan waɗanda suke mutane wanda suke aikatawa sannan wa mubashiran kana mai bada albishiri da cewa duk wanda ya aikin alheri zai samu alheri a wajen Allah subhanahu wataala sannan wa nadhiran kana mai gargadin cewa duk wanda ya aikata ba daidai ba to zai samu matsala a wajen Allah subhanahu wataala wannan duka yana daga cikin sifofi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma har a cikin Qur'ani Allah ambata mana haka sannan wa hirzan lil ummiyin kamar wata kariya ce ko shamaki ga waɗanda suke al-arab sune larabawa waɗanda ba sa karantawa ba sa rubutawa yace anta abdi Allah yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai bawa na ne wa rasuli manzuna ne sabbaituhu al-mutawakkil na maka suna al-mutawakkil mai dogara ga Allah subhanahu wataala la fazza mazalla sallallahu alaihi wasallam bayyada halaye waɗanda suke munana yani dukkan wani abin da ka sani hali mara kyau to ba hali bane na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa ana yace la fazza sannan wala ghaliza bai da kaushin hali iya da dabi'u da halaye masu tafshi duk wanda ya mu'amalance shi sai ya ji dadin mu'amala da tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan daga cikin sifofin shi wala sahabin fil aswa mazalla baya kururuwa ko kace ihu a kasuwa irin ihu da ake cewa zo duba ga kaza iya da kyau kaza da sauransu mazalla baya wannan sannan wala yajidu sayyi'ata bimithliha mazalla baya sakauta aiki mumuna da kwata mukace shi duk wanda ya munana mishi to shi kuma zai kyautata zuwa gare shi amma abin da ka sani shine wanda ya munana ka munana mishi ko amma shi manzo Allah in aka munana mahallo sai ya kyautata sallallahu alaihi wasallam walakin ya'fu manzo Allah yana yahiwa wa yatajawaz yana kawar da kai at-tajawuz shine ayi abu kuma ka nuna kaman ba ai ba mutum zai iya yin ba daidai ba, amma idan ya lura cewa abun nan da ya ba daidai din nan ba, ka samu damuwa, wannan halin sai ƙara dama. Shi at-tajawuz shine mutum ayi abun ma ya nuna kaman ba ayi ba, shi wanda ya lahi la'alla yana kakkauce yana kaza, shi kuma wanda aka malaye sai nuna kaman ma ba ayi komai ba, shine at-tajawuz. Sannan walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja, ubangiji subhanahu wata'ala ba zai amshi ran shi ba har sai Allah ya daidaita tafarki wanda yake karkacecce. Duk wani karkacecce ya zamanto bi an yashhadu an la ilaha illa Allah su shaida, ba abun bauta musu ka cancanta, sai Allah yaftahu bihi a'yunan umya, wannan kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bude idanu waɗanda suke makahi, saboda duk mutumin da ya zamanto baya bin gaskiya ko da iya da idanu, to idanun shi ba su da amfani. Idan ka amfane shi shine ya ga gaskiya kuma ya bi wannan abin da yake gaskiya. Sannan wa azanan summa, kuma sannan ya kwankwasa ko ya bude wasu kunnuwa waɗanda suka kurumce, ba sa jin gaskiya, ba sa sauraron gaskiya, amma a dalilin aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zamanto duka waɗannan mutanen sun komo akan abin da yake hayyacinsu, suna sauraron abin da yake gaskiya ne kuma suna bi. Sai ce wa quluban ghulfa, haka kuma da zukata waɗanda suka kasance a rihe, duk zuciyar da Qur'ani da hadisi ba su kwankwashe ta ba, to wannan zuciyar rufaffa zuciya ce. Shine Allah ke cewa irin waɗannan mutanen yayi tsatsa yayi kanta a cikin zukatansu abinda suke aikata na ba daidai ba, sai zamanto a dalilin haka fa taba Allahu ala qulubin, sai Allah ya rihe zuciyar, sai zamanto duk irin kalan bayanin da za a yi mutum ba zai gane ba. Allah kiyaye. Wanda wannan kuma so da yawa yana faruwa ga mutumin da ya ga gaskiya, ya gane cewa abin nan gaskiya ne, amma kuma Allah sai ya yi mursisi ya nuna cewa ba abi, to irin wannan mutumin mafi yawa irin su ne Allah yake rihe zuciyarsu, sai zaman to yanzu in mi ake babu zancen ya fahimta. Allah kiyaye. To shine malai yake cewa anan qultu, Al-Hafiz Ibn Kasir yake cewa nace wa hadha an Abdullah ibn Salam ashba, yace wannan bayani daga Abdullah ibn Salam, yace ashba yana kamanceceniya da juna, da can sama wanda Ata ya bada da wannan na ƙasa wanda Al-Laysi ya bada. Sai ce walakinnar riwayata an Abdullah ibn Amr, sai dai riwaya da aka samu daga Abdullah dan Amr akan bayanin shi Abdullah ibn Salam, sai ce akthar, shine abin da yake yawa, ma annahu kana qad wajada yawmal Yarmuk, tare da cewa Abdullah ibn Amr ya samu lokacin da aka yi yaƙin Yarmuk, iya ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙe da aka yi na musulunci. Shi ana Abdullah ibn Amr bai samu, ya samu zamilataini. Idan ka ce zamilataini ana nihin laftu guda biyu. Idan ka ce zamila shine kamar laftu, akwai wanda ake ce ma fangami, wanda ake ɗaura shi a gehen jaki, gehe guda biyun nan. To ya samu kamar wannan laftu guda biyu shine zamilataini. Ya same su min kutubi ahli kitab na littattafan ma'abuta littahi al-yahud wa nasara, wa kana yuhaddisu anhuma kathiran, sai zamanto Abdullah ibn Amr yana yawan bada labarin abin da ya gani a cikin wannan littafin. Daga cikin abin da yake yawan gani kuma yana ga bayani akan labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai malaika ce wal yu'lam anna kathiran min as-salaf kanu yutliquna at-taurata ala kutubi ahli kitab, sannan a sani cewa lalle da yawa daga cikin magabata yutliquna suna furta at-taurata littahin at-taura, suna kuma nihi akan ala kutubi ahli kitab, akan littattafan ma'abuta kenan al-yahud wa nasara, kenan littafan su gaba ɗaya suna musu sunan at-taurat. Idan ka ce at-taura zai iya kumsa at-taura zai kumshi injila da wasu littafan da suka sabko a wancan lokaci. Malai ce fahiya indahum a'ammu, saboda ita at-taura kamar ita ce shaƙundum a cikin littafan banu Isra'ila, kamar tahi kowace haɗewa. A'ammu minal lati anzalaha Allahu ala Musa, kenan tahi gamewa, saboda hatta akwai abubuwan da Annabi Musa ba a sabko mishi ba, amma kuma an same su a cikin at-taura game da sauran annaba da suka biyo bayan Annabi Musa alayhi salatu wasalam. Malai ce wa qad sabata shahidu zalika min al-hadis, yace shaida akan wannan kuma ya tabbata a cikin hadisi ai. Sai yace wal ilmu annabi annahu mawjudun fi kutubi ahli kitab ma'lumun min ad-din bid-darura aw ma'lumun min ad-din daruratan, sannan kuma sanin annahu cewa ay itlaqin littahin at-taura ana nihin littatawan ahlul kitabi gaba daya yace wannan wani abu ne wanda yake ma'lumun min addini daruratan abu ne sananne a cikin addini dole duk wanda zai karanta qur'ani da hadisi zai fahimci wannan bayanin cewa dukkan littafin ahlul kitabi wal lokaci ana musu itlaqin sunan at-taura mala zai kada lillahi gaba yace wa qad dalla ala zalika ayatun kathiratun fil kitab al aziz sana abinda ya nuni akan haka yace ayoyi masu yawa a cikin littafin ubangiji littafi wanda yake mabayyani wanda yake gagararre sai mala yace takallamna alaiha fi mawadhi'iha walillahi alhamd mun yi magana akan su a wasu gurabe na daban kina wasu gurabe na daban godiya ta tabbata ga Allah sai yace fa min zalika qawlihi iya daga cikin bayanin cewa a ce at-taura kuma ana nihin littafin ahlul kitabi gabaki daya inda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun Allah ce waɗanda muka ba su littahi min qablihi kahin shi alqur'anin nan hum bihi yu'minuna sun yi imani da wannan alqur'anin da kuma abinda ma ya gabata sannan wa idza yutla alaihim idan ana karanta musu ayoyin alqur'ani qalu amanna bihi sai su ce mun yi imani da shi ai wannan ayoyin innahu alhaqqu min rabbina wani abu ne wanda yake na gaskiya daga wajen ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin mu dama mun kasance masu meka wuya tun kafin sabkar da alqur'ani kenan meka wuya akan mi akan at-taura meka wuya akan mi akan littahun suke na ahlul kitabi to kaga wannan aya tana mana bayani akan abin da ya shahi lalle waɗannan littahin nasu na at-taura da dukkan ma wani bayanin da yazo a cikin littafin su to alqur'ani mai girma yayi bayani akan shi sannan masu imanin cikin su waɗanda Allah ya shirye su a lokacin da in suka karanta abin da ke cikin littafin su kuma suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai su ƙara imani kuma su ƙara gaskantawa mali ce wa qala ta'ala Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu Allah ce kaga waɗanda muka ba su littafi su wa kenan al-yahud wa nasara ya'rifunahu sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama ya'rifuna abna'ahu kamar yadda suka san diyansu bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan a rubuce a cikin littafin su filla filla daki daki babu wani abin da yake boye musu tun kafin ya zo sun san zai zo kuma dukkan wata sifa sun riga sun santa kama ya'rifuna abna'ahu Allah ce kamar yadda suka san diyansu wannan ba karamin bayani bane ba saboda duk mahaifin da yake zama da diyan shi ya san wani kaza ne wani kaza ne wani hankalin shi iri kaza ne wani hankalin shi iri kaza ne da sauransu to irin sanin da suka ma diyan su haka suka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa inna fariqan minhum sai dai wani kaso daga cikin su la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamuna za su boye za su yi kitman a boye abin da yake gaskiya wa hum ya'lamuna alhali sun san cewa wannan abin gaskiya ne sai a kiyaye aiki da shi yanda ga lokacin kuma an kama hanyar bata to wannan duka iya daga cikin dalilai wanda suke mana nuni akan cewa lalle ubangiji subhanahu wataala ya baiwa waɗannan mutane labari a cikin at-taura da injila labari wanda yake mufassalan akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake cewa qala ta'ala Allah yake cewa innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujjada su waɗanda aka ba su ilimi kahin zawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka zo ana karanta musu qur'ani wa idha yutla alaihim in ana karanta musu qur'ani yakhiruna lil azqani suna zubewa akan goshin su sujjadan suna masu sujada waya kuluna kuma suna fada suna kara cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna yake cewa in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle ya kasance alƙawalin Allah abun zartarwa ne abu ne wanda yake tabbas zai faru kaga ashe sun karanta a baya yanzu abinda suka karanta ne suka gani gashi nan a gaban idan su yana faruwa to wannan abin sai yasa waɗanda Allah ya umarce su da imani sai su riƙa zubiya suna sujada ga Allah subhanahu wataala a dalilin abinda ke karanta musu na alqur'ani mai girma da bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wanda duka dalilai ne malai yake bada akan cewa labari mazalla ya gabatu a cikin littafin ahlul kitabi al-yahud wa nasara wa qala ta'ala Allah yake cewa ikhbaran yana mai bada labari anil qissisin war ruhban game da malumai na yahudawa war ruhban da masu bauta na nasarawa duka su biyu kenan kai kenan aka ce Allah aka ce wanda isisin bangaren yahudawa su bangaren ar-ruhban bangaren abin da ya shafi nasarawa kenan dukan su ahlul kitab Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul ayayin da suka ji abinda aka safkar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce waɗanda suke na gaskiya tara a'yunuhum tafidu min ad-dam zaka ga idanunsu suna kwararar da hawaye mimma arafu min al-haq game da abinda suka riga suka sani na gaskiya akan cewa wannan manzon zai bayyana kuma yanzu gashi ne yazo ya bayyana a gaban idan suna gani idan ana karanta Qur'ani babu abinda yake kama su in ba kuka ba tafidu a'yunuhum yake cewa tara a'yunuhum tafidu min ad-dam Allah ya ce mimma arafu min al-haq game da abinda suka riga suka sani na gaskiya yaquluna suna fadan cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faktubna ma ash-shahidin Allah ka sanya mu daga cikin masu shaidawa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzon kan to kaga wadannan duka masu hankali su kenan wanda Allah ya wace su da shari'a idan suka ji ana karantawa kai tsaye wancan hezo musu idan suka hada su sai su ga cewa fa babu wata makawa imani ne kawai zai wannan har yasa idanun suna zubar da hawaye idan ka ba duka ba ake musu kudin goro sannan bayan haka Allah ya kara da cewa su waɗannan mutane suke cewa wa malana la nu'minu billahi me yasa ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min al-haqqi tare da abin da yazo mana gashi na gaskiya wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumi salihin ko muna kaunan Allah ya sanya mu daga cikin mutane na gari me yasa ba za mu yi imani ba kaga kenan ashe ahlul kitabi akwai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bayanin manzon Allah yana nan a rubuce a wajensu shine malai yace wa fi qissatin najashiya yazo ai a cikin qissan najashi wa salmana da salman al-farisi da makaranta a baya wa abdullah ibn salam da abdullah ibn salam wa ghairihim da wasunsu malai yace kama sayati shawahida kathira li hadha al-ma'na kamar yadda shahid ko kuma abubuwan suke bayyana haka za su zo masu yawa akan wannan siyakin na wannan ma'anar na cewa lalle sun san wane ne tun kafin ya zo sai ya ce walillahi alhamdu wal minna lalle ubangiji subhanahu wataala godiya ta tabbata gare shi sannan tafarki daidaitacciya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala malai ce wa zakarna fi tada'if qisas al-anbiya wa sifatihim sannan mun ambata akan lillimkuwa ko maimaituwan kissoshin annabawa sannan kuma da sifofinsu li bi'sati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan wasfihim li bi'sati rasulillahi da yanda suka wasafta yanda Allah subhanahu wataala zai aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam ibnu kasir ya ambata a cikin littafi qisasul anbiya labarai da ya bada na annabawa daban-daban wannan annabin yazo ya bada labari wannan annabin yazo ya bada labari ga sunan annabawa burjik wanda sun ba da labari akan zawwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malai yace mun ambaci haka kenan a cikin littafin qisasul anbiya wasfihim siffantawar su annabawan da suka yi game da libi'sati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa na'atihi yani sifatihi da sifar shi ya yake ya tsawon shi ya kazan shi duka babu abin da musu sani ba sani ne wanda yake a filla a hili duk abin da yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane sun san shi dalla daki saboda iya na rubuce sannan wa baladi maulidihi da ma kuma garin da aka aihe shi wa dari muhajirihi da kuma inda ma zai yi hijira an aihe shi a Makka zai yi hijira ya koma garin Madina duka iya na iya rubuce a cikin littafin su wa na'ati ummatihi sannan kuma da siffar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama me Allah yake cewa zalika masaluhum fi at-taurati wal injil a cikin at-taura a cikin injila hatta da sahabba a karan kansu siffar su tana nan tarahum ruk'an sujjadan ko zaka same su masu ruku'i masu sujjada ga Allah subhanahu wataala malai yace fi qissati Musa haka yazo a cikin qissar annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan kuma yazo a cikin qissar shi'iya shine suke kiran shi da suna shi'iya ibnu amdiya iya ɗaya daga cikin annabawan banu isra'il ya zo kahin zawwan annabi zakariya da annabi yahya sannan kuma iya daga cikin waɗanda annabi isa alaihi salatu wassalam ya ba da labarin zawwansu kan iya daga cikin annaba na banu Isra'il da Shi'ya sannan kuma da Armaya shi ma iya daga cikin annabawan su wanda shi kuma ya rayu tsakanin shekarun 1000 shekara ta 585 zuwa shekara ta 650 kahin aiko Annabi Isa alayhi salatu wassalam kenan shi ma ɗaya daga cikin annabawan su ne sannan kuma akwai Daniel shi ma ɗaya daga cikin annabawan su duka waɗannan sun ba da labarin zawwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malici wa ghairihim da ba wasu annabawan waɗanda ba waɗannan ba kenan manzon labarin shi wani abu ne wanda yake dama duniya ta riga ta kwana da sanin cewa zai zo kuma Ubangiji subhanahu wataala ya kawo shi malici wa fil injil yazo a cikin injila yace al bisharatu al bushri yazo a cikin injila da lafazina al farqalid lafazine wanda aka dauko shi daga cikin littattafai na wani da ake kira shi da suna al qiddis yuhanna iya ɗaya daga cikin malaman su banu Isra'il su abun da shayi nasarawa kenan ya bada labarin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zawwa amma sun ambace shi da lafazina al farqalid wal muradu yace Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abinda ake nihi da farqalid shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan duka iya na iya zube a cikin littafin al yahud wal nasara kowa iya da wannan littafin a rubuce a wajen shi kuma labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a rubuce a wajen su yanda waɗancan suka yi imani wasu daga cikin su haka su ma waɗannan na yau sun tabbatar da cewa manzon shine amma imani ne ba za a yi ba lakiyai malice wa rawal bayhaqi an al hakim bi isnadihi an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon yake cewa maktubun fil injil yana rubuce a cikin injila akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa la fazza bayyada halaye marasa kyawu wala ghaliza bayyada kaushin hali sannan wala sahabin fil aswaq bai ihoce ihoce a cikin kasuwanni wala yajzi bisayyi'ati mislaha baya sakautawa da mumuna da wata mumuna kwatankwacin mumunan da aka mishi me yake yi bal ya'fu yahya yake wa yasfah ya kawar da kai ya nuna kaman ba ai ba sallallahu alaihi wasallam kenan da kaga a can at-taura nan kuma injila kenan dai al'ai duka bayanai ne wanda malike kawo su daban-daban dan su nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas annabin Allah ne malice al-mustadrak kenan bayanin mal albani go yace an auf ibn malik al-ashja'i qala ya kawo bayani daga auf ibn malik al-ashja'i yake cewa in talaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa ana ma'ahu yace wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya huta shi auf yake cewa ni kuma ina tare da shi kenan suna zagayawa a cikin garin Madina yace hatta dakhalna kanisatal yahud sai muka zo muka shiga muka shiga wata coci ta yahudawa yace bil madinati a garin Madina yawma idil lahum a wata ranan sallar su kenan sun cika a cikin wannan cocin suna wani bikin su sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da auf sun shigo waɗannan yahudawa ko kuma waɗannan mutane suke cikin wannan cocin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo fa karihu dukhulana alaihim sai suka kiyamaci shigowar manzon Allah da shi da auf a cikin wannan taron nasu fa qala lahum sai manzo Allah yake ce musu da awazi ya ma'ashar al-yahud ya ku taron yahudawa ga kunan kun tahu yake cewa aruni 12 rajulan a cikin ku ku nuna mini mutane guda 12 kawai waɗanda yashhaduna an la ilaha illallah wanda suka shaida lalle babu abun bauta ba su ga cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullahi kuma suka shaida annabi muhammad manzo Allah ne mutum 12 kawai in kuka yi wannan yahubbullahu an kulli yahudiyyin tahta adimi sama al-ghadab alladhi ghadiba alaihim Allah zai yaye game da dukkan wani ba yahude tahta adimi sama wanda yake karkashin rihin sama kenan wanda yake duniya kawai al-ghadab wannan hushin da Allah yayi da su alladhi ghadiba alaihim wanda yake akan su da aka ce ghairil maghdubi alaihim su Allah ya hushi akan su su ne yahudawa su hudu mutun 12 ubangiji subhanahu wataala zai yahe musu wannan fushin da ya gare su mutun 12 wanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan fushin kuma ya tabbata lokacin da ubangiji ya umurce su da wasu umurni suka yi can da suke cewa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم سالتي وضربت عليهم المسكنه a lokacin sai Allah ya rufa musu bayan roƙon ubangiji da suka yi suka ce annabi Musa mu haka roƙa mana Allah lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu iya hakuri ba akan abinci daya me abincin da shine almannu wasalwa wani kalar ruwa ne mai dadin sha sannan kuma da irin kalan nama na tsuntsaye waɗanda ba wahala za su ci ba za su same su suka ce ai wannan abinci ya ishe su eh wannan abinci ya ishe su suka ce da haka me suke so ud'u lana rabbaka ka roƙa mana Allah yukhriju lana mimma tumbitul ard daga abinda ƙasa take bubbugowa na shibka da su albasa da su kanka da su ga sanin da abubuwa daban-daban eh su hatsi da sauransu yan su noma suke so su yi sai annabi Musa yake ce musu atastabdiluna allazi huwa adana billazi huwa khair yanzu ku masanya da abin da yake da karancin daraja da abin da yake kololo sama da shi to shikenan eh bidu misalan ku yi waje kaza ku je can za ku samu abin da ku samu a ƙarshe dai anan waɗannan mutanen ubangiji subhanahu wataala ya hushi a gare su ga umarnin da aka musu akan cewa akan su yanka saniya tambayoyi bayan tambaya su ce meye launin ta ya take ya kaza wannan abin yasa ubangiji ya kushi da waɗannan mutane banu isra'il ko kuma kace yahudawa ubangiji subhanahu wataala ya musu gata da yawa kuma sannan hatta in ka dauki tarihin rayuwansu mataki ne daban-daban da irin abubuwan da Allah ya musu amma suka bijirewa ubangiji sai ya hushi a gare su to yanzu anan kuma ga wata dama ta sake maimaituwa mutun 12 su huto wanda suka yarda da Allah suka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai doke musu wannan fushin. Kala Auf ibn Malik al-Ashja'i yake cewa fa askatu sai kowa ya shiru. Dika yahu wanda suke nan kowa sai ya shiru. Ma ajabahu minhum ahad. Ba mutum ɗaya ne magana a cikin su. Thumma radda alaihim. Manzo Allah ya sake maimaita musu aruni 12 rajulan يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم مثلا ساكي ميمي تاموسو كهدو متشابيو بايان ونن ميمي تشنا مثلا صلى الله عليه وسلم يموسو فلم يجبه منهم أحد بابو اندي ساكي أمسامش كينا إير نهاري دي باو اندي مغانا حكا نبي ما باو اندي مغانا فقال سي منزل الله صلى الله عليه وسلم أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى آمنتم أو كذبتم منزل الله صلى الله عليه وسلم أبيتم كن كياني كهدي أما أبو نيسا نيني أو جوك كهدي نيغا غريب فوالله إنا مكرن سواد الله إني للني لأنا الحاشر ni ne wanda Allah zai tayar kahin kowa shine ma'ana al-Hashim kuma iya daga cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Hashim sai ya ce wa ana al-Aqib kuma ni ne karshen annabawa allazi laysa ba'dahu nabiyyun wanda babu wani annabi bayana ni ne na karshe daga ni an kare yace wa ana an-nabiyul mustafa ni ne annabi wanda yake zaɓaɓɓe tacecce ubangiji subhanahu wataala ya aiko ni zuwa ga mutane amantum ko kun yi imani au kadzabtum ko kun ƙaryata dai fa wallahi inni la ana annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse musu da Allah cewa shine annabin Allah ko da ba su yi imani ba yana nan a matsayin shi na annabin Allah yanzu an yi haka kuma su suna ji a cikin ransu cewa maganan da yake hodi haka nan ne amma ai imani ne abin ya gagara thumma sarafa sai manzo Allah ya juya baya yace wa ana ma'ahu Auf ibn Malik al-Ashja'i yake cewa ni kuma ina tare da manzo Allah yace hatta idza kidna an nakhruja yace har sai da diris saura kadan mu huta daga wannan cocin fa idza rajulun min khalfina yaqul sai ga wani mutum daga bayan mu yana cewa kama anta ya muhammad kamar yanda ka wadi haka kake ya muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala dhalika ar-rajul yanzu kina yayi imani yanda ka hudin nan tabbas annabin Allah ne kai annabin Allah ne bayan kowa ya shiru yanzu fa qala dhalika ar-rajul sai wannan mutumin shine abdullahi ibn salam kamar ba lan zai hudi a gaba sai wannan mutumin sai ya juyo wajen su taron yahudawa sai ya ce musu ayyu rajulin ta'lamuni fikum ya ma'ashar al-yahud ya ku taron yahudawa ayyu rajulin ta'lamuni fikum kaman wani mutum ne wani irin mutum ne kuka muni sani a cikin ku kenan ni a cikin ku ni wane ne ayyu rajulin ta'lamuni wani mutum ne kuka sani kenan ya kuka sani meye halina fikum a cikin ku ya ma'ashar al-yahud ya ku taron yahudawa waye ne shi wannan mutumin da ya gaskanta manzon Allah qalu sai waɗannan yahudawa yanzu bayan shi wannan mutumin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ka faɗi haka ne amma bai bayyana a gare su ba cewa wannan mutumin ya musulunta da yace ni waye a cikin ku sai suka ce wallahi su yahuda kenan suka ce muna rantsuwa da Allah ma na'lamu annahu kana fina rajulun ma na'lamu ba mu sani ba annahu kana fina cewa a cikin mu akwai wani mutum wanda a'lam bi kitabillahi minka wanda yake ka sani littafin Allah ba sani ba kenan wannan littafin nasu na at-taura sun yarda gaba ɗayan su yahi su kafin su sanin at-taura wala afqaha minka ba mu ga wani wanda yake ka fahimtar addini ba yace wala min abika qablika wala min jaddika qabli abika yace haka kafin babanka kafin kakanka mu dai ba mu ga wani mutumin da ya san addini musamman da kai kenan an yarda da shi an ba da shaida cewa masani ne qala sai ce fa inni ushhidu ko ushhidu lahu billahi annahu nabiyullah yace to ku sani ushhidu lahu ina mai shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam billahi annahu nabiyullahi cewa shi annabin Allah ne kuma annabin Allah wanne allazina tajidunahu ko allazi tajidunahu fi at-taurat irin wannan bayanin da yake cikin at-taura na bayanin annabi kaza annabi kaza annabi kaza gashi nan a gaban ku yace ina muku rantsuwa da Allah nahi ku sanin at-taura nahi ku fahimtar addini wannan shine annabi gashi nan a gaban ku fa qalu sai yahuda suka ce kazabta suka ce ƙarya kake duk wannan shaidan da aka bada fa ba ma tsaya kan shi ba ko a zamanin shi sai da aka dauko zamanin baban shi aka dauko zamanin kakan shi ma aka ce babu ya kai mutum ne kai ne kan shakku sanin littafin Allah da fahimtar addini amma da ya hudu wannan magana kai tsaye sai suka sauya suka ce kazabta ƙarya kake thumma raddu alaihi qawluhu sai suka maida mishi maganar da yayi wa qalu suka ce fihi sharran suka ambaci maganganu na sharri dama mutumin banza ne dama kaza dama kaza wannan shirin da suka bada kai tsaye kuma sun sauya ta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo yake cewa kazabtu kadiya kuki eh mana gashi yanzu ku ko fadi ko ba samu sabani a cikin ku ba kowa ya yarda wannan mutumin kirki ne amma kuma kai tsaye daga yin imani sai kuka ce ai mutumin banza ne manzo ya ce kai can ku kazabtu kun yi ƙarya lan yuqbala qawlukum ba wanda zai yarda wannan magana ta ku yace ama anifan wai ku ba ku bane ba dazun nan fatusununa alaihi kuke yabo akan shi wannan mutumin min alkhairi yabo na alheri ma asnaytum irin kalan dangin yabo da kuke daban-daban yace wa ama iz amana amma yanzu gashi bayan yayi imani fakazzabtum wa ku kareta shi wa qultum fihi ma qultum kuka fadi kaza kuka fadi kaza kuka fadi kaza manzon yace falan yuqbala qawlukum ba amsan maganar ku kenan babu wanda zai yarda da ku ku makareta ne Auf ibn Malik al-Ashja'i yake cewa fa kharajna wa nahnu thalatha sai muka fito mu uku sai shiga su nawa su biyu kuma suka fito da kinkimemen daga cikin cocin gaba ɗaya wanda ya kowa malamin na cikin suka fito da shi suka bar jahilan a ciki shine yace wa nahnu salasa yace rasulullahi yace wa ana sai yace wa abdullahi ibn salam yace da ni da manzon Allah da abdullahi dan salam kaga kenan malamin nasu ne kato kam ya fito shine wa anzalallahu ta'ala fihi Allah sabkar akan wannan bawon Allah Allah yace kul ka fada musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara'aytu kubani labari in kana min indillahi wannan abun da yazo kasancewar abu ne daga wajen Allah wa kafartum bi sai ku kafirce mushi amma kuma wa shahida shahidun wani mai shaida ya shaida daga cikin banu Isra'ila kenan ku anan mutanen Makka ku ba mu labari mana wannan abun da manzon Allah yazo in ya zamanto daga wajen Allah yake ku kafirce a daidai lokacin da kuna kallo da idanku shahida shahidun min bani isra'ila wani mai shaida daga cikin banu isra'ila yayi shaida ala mislihi a irin kwatankwacin abinda manzon Allah ya bayani iri ɗaya ne babu bambanci fa amana sai shi yayi imani abdullahi ibn salam wastakbartum ku kuma kuka yi girman kai saboda ba fahimta bane ba ai ba an ki ba ayyini shine ma'anar wastakbartum kuka yi girman kai sai Allah yake cewa inna allaha la yahdi alqawma zalimin Allah baya shiryar da waɗanda suka kasance azzalimai ne to ka duba gogoro mai da aka sha lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga irin bayanan da su ahlul kitabi suka yi kuma tabbas sun san cewa shine mal yace intahal mustadrak sai yace babu fi hawati fil janni babi wanda zai magana akan magana ko kawo sako na aljannu kamar yaya yace wa huwa ma alqatul jannu ala alsinatil kuhani wa masmu'an fil awsan yace shine abinda aljannu suka rika kawo shi alqatu suka rika kawo shi ala alsinatil kuhani kenan aljannu za su kawo bayani sai su fada wa waɗanda suke bokaye wa masmu'an fil awsan ajiyar da shi a bangaren da ya shafi maguzanci ko hatta aji shi ba a jikin wani wanda ake kaman gumki ne sai a ce ai yayi magana waye magana shedan ko aljani ne shiga jikin shi yayi magana yake magana ku ba kwa gani shi amma dai kuna jin sautin da yake wadi to wannan bayanin da wannan aljannin suka zo da bayanin su waɗannan bukayi ga abin da malaka yake cewa rawal bukhari an abdullah ibn umar qala ma sami'a yake cewa ma sami'tu umar yaqulu li shay'in qatt inni la azunnuhu kaza yake cewa ma sami'tu ban taba ji ba inji abdullahi dan umar yace bai taba ji ba mahaifin shi kenan yaqulu yana fada li shay'in ma'anahu an shay'in bai taba fada akan wani abu bace qaddu ko so daya yace inni la azunnuhu kaza yace ina tsammahanin abin nan kaza ne face illa kana kama yazunnu sai wannan abin ya kasance kamar yadda umar ya tsammace shi yace bainama umar jalisun yayin da Umar yana zaune iz marra bihi rajulun jamil sai wani mutum kyakkyawan mutum sai zo wucewa wajen Umar ana kira shi da suna Sawad ibn Qarib ad-Dawsi fa qala sai yake cewa laqad akhta'a dhanni yace haqiqa zatona ya kuskure me yake nihi laqad kunta zafirasatin yace ma wannan mutumin kyakkyawa da yazo wucewa yace wannan kai ka kasance mutumin da yake da firasa ko kaman bayani akan wasu abubuwa waɗanda la'alla su faru wasu zuwa gaba su iya faruwa au anna hadha ala dinihi fil jahiliya wannan kana firasa ce kake da ko kuma a ka kasance akan addinin ka ne na jahiliya me addinin shi na jahiliya a yake cewa au laqad kana kahinuhum addinin shi na jahiliya ya kasance boka ne a cikin mutanen shi shi wannan mutumin da yazo wucewa shine Sawad kenan Umar yake wannan bayanin cewa mutum ne wanda yake da firasa ko kuma mutum ne wanda yake kan boka ne a lokacin jahiliya yace alayyar rajula azo mini da wannan mutuma kenan wannan mutumin da ya gani da Umar ya gani shi fa du'iya bihi sai aka kirayo shi Sawad aka zo da shi fa qala lahu zalika fa qala sai yake cewa sai ambata mishi abin da ya ambata kenan Umar ya ambata mishi abin da ya ambata a bayan nan faƙala sai yake cewa ma ra'aitu kal yau sai wannan Sawad kenan shi wanda ake cewa bokan ne sai yake cewa ban taɓa gani kamar yau ba yace ustuqbila bihi rajulun muslimun, an fuskanci wani mutum musulmi, qala fa inni a'zamu alayka illa ma akhbartani. Kenan adan ya ga wani abun da ya gani shi wannan mutumin da Sawad ibn Qarib ad-Dawsi, abun nan da ya gani yake cewa istaqbala ko ustuqbila bihi rajulun muslim, an fuskanto wani mutum musulmi da shi. Kenan ya ga wani abu yanzu Umar labari yake so. Qala, sai Umar yake cewa fa inni a'zabu alayka, ai ma'anahu alzamuka, ina lazimta maka cewa illa ma akhbartani, ina so dole ka bani labarin wannan abin da ka gani, me ka gani. Qala, yake cewa kuntu kahinuhum fil jahiliya, shi yake cewa shi Sawad yace na kasance boka ne a lokacin jahiliya. Qala fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuka, Umar sai tambaye shi lokacin da kake bokanci a jahiliyan nan, miye mafi mamakin abinda aljanarka ta zo maka da shi na labari? Bokanya shi ko aljanar shi ta zo mishi da shi? Qala, yake cewa bainama ana fi suq yawman, yace wata rana ina kasuwa, ja'atni, sai ta zo mini, yace a'rifu biha fiha alfaza, in ta zo ina jin wani abu na firgici yana kama ni. Faqalat, sai take cewa ita kenan aljannat tashi, tace alam taral jinna wa iblasiha, shin baka ga yanayin aljannu da irin ru'un da suka shiga? Iblas shine ru'u tahayyur, wa ya'siha, yake cewa min ba'di inkasiha, sannan kuma da yanke tsammahani da aljannu suka yi, ba'da inkasiha, bayan juyawan al'amarin sama a gare su. Me ya juya? Suna samu labaru a da, yanzu sai zama to abin ya juya, ko da sun tahi ba za su samu labarin ba, in suka je su same ta muli'at harasan shadidan wa shuhuba, sai zama to yanzu wannan waluhuqiha, yace kuma da haduwar su aljannu biqilasi, yake ta bilqilasi wa ahlasiha, yanzu sun lazimci wani kaso na Allah. Idan ka ce qilas shine annaqatu shabba, yani raquma qararrama, sai suka zamanto wannan anan suke tattaruwa su aljannu. Sannan kuma wa ahlasiha, idan ka ce alhilsu, shi kuma shine abin da ke sawa a jikin sama kasan sirdi na raqumi, shi yake cewa kaho da Hausa da na sani. Wannan shuhura da ake mai tafshi sai so sai a dora sirdi a sama. Kenan aljannu ri alayyan sun je sun hade da asha annaqatu shabba, kenan maganar labarin sama an shiga rudani, an shiga rudu. Sannan kuma sun yi kokarin hawan wasu kaso daga cikin dabbobi dan fantsama nemo labari. Qala Umar, sai Umar yake cewa sadaqa, yayi gaskiya, yace baina yayin da ana inda alihatihim, lokacin da nike wajen abubuwan bautansu, ja'a rajul, sai ga wani mutum ya zo, bi'ijilin, kenan Umar yake bada, yake hada labari shi wannan Sawad da abin da shi ya gani da idan shi. Yace wata rana yana nan wajen bautan masu bautan aljannu, yace wani mutum sai ya zo bi'ijilin, ya zo da maraki, fazabahu, sai yanka shi, da ya yanka shi fasaraha bihi, yake cewa fasaraha bihi sarikhun, lam asma sarikhan qattu ashadda sautan minhu, yace sai wani mai ihu yayi ihu, wani ihun da ban taba jin irin wannan ihun ba. Kenan bayan an yanka wannan, yake kira shi da suna wannan maraƙin nan, yanzu wannan ihun da aka yi, ya kulu, yana cewa ya jalih, shi kuma jalih suna wani mutum ne, yake cewa amrun najih, yanzu an yanka, kenan ana neman sabon wasu labaru, yace al'amari ya ci nasara, kenan abokancin da suka yi da irin kuma burbudin labarun suke da na sama a lokacin shine karan da ya kara, sai yace amrun najihun, al'amari wanda yake na cin nasara. Me ya wannan al'amarin? Yace rajulun fasihun, yace wani mutum mai fasaha. Kenan sun samu labarin wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka ce wani mutum mai fasaha, yaqulu, yana cewa la ilaha illallah, yana cewa ba abun bauta ba suka cancanta sai Allah. Fa wasabal qawmu, a wannan lokacin sai ya zama mutanen nan kowa yayi shiru. Qultu, Umar yake cewa nace la abrah, bana gusawa da gana hatta a'lama har sai na san ma wara'a haza miye labarin da yake bayan haka wani mutum ne mai cewa la ilaha illallah inna lokacin Umar bin Muslim ta ba yace sai ya ji miye yake faruwa thumma nada sai kuma aka sake wani shela aka ce ya jalih aka ce amrun najihun ya kai jalih al'amari mai narcin nasara ya faru kina karo na biyu rajulun fasihun wani mutum mai fasaha ya kulu yana cewa la ilaha illallah sai ce faqumtu Umar yace sai na tashi yace famaj yake cewa famana shibna bamu dan doki wani tsawon lokaci ba kawai kai tsaye an qila sai aka rika ambata cewa haza nabiyun ai wannan annabi ne kenan labarin da suka ji a wancan wuri kenan wani abu ne wanda yake gaskatacce wanda kuma a lokacin su aljannu suna samu labarun su daga sama mali ce wa hadhar rajulu wannan mutumin da ake ambatawa wannan mutum kenan jalih ko yake cewa huwa sawad ibnu qarib yace al-azadi wa yuqal ad-dawsi kenan shine sawad ibnu qarib al-azadi ana cewa shine ad-dawsi kenan dan kabi dan yankin daws yace min ahli as-surat min jibalil balqa yace lahu suhbatun wa bifada wani mutum ne wanda a karshe shi sawad din ya musulunta lahu suhba kenan iya da albarka ko kuma iya da matsayi na cewa sahabi ne wa bifada kuma Allah sune tawagawa da suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mali ce wa rawal hafiz abu na'im an jabir ibn abdullah qala yace inna awwala khabarin kana bil madinati bi mab'ath rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farkon labari a garin Madina game da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace annam ra'atan bil madinati wata mata a garin Madina kana laha tabi'un min al jinni wata mata ce tana da wani masoyi a cikin aljannu idan ka ce tabi' suna nihi jinniyun yatba'u al mar'a yuhibbuha aljannin da yake shiga jikin mace kenan wannan mata tana da irin nata aljannin da ya shiga jikinta faja'a fi surati ta'irin abyad wannan aljannin nata sai yazo a sura Allah ya ba aljannu daman rikida su rikida daga kaza su koma kaza su koma kaza sai yazo a matsayin tsuntsu kwari fa waqa'a ala ha'idin lahu da yazo sai sabka a saman wata katanga fa qalat lahu sai ita wanda aljannin ya shige ta kenan tana gane shi fa qalat lahu ita ce ma wannan aljannin nata wanda yazo a siffin tsuntsu ala tanzil ilaina fatuhaddithuna wa nuhaddithuka shin ba za ka sabko zuwa gare mu ba kamar na hira mu maka hira kenan aljaninta ne eh masoyinta ne wa tukhbirana wa nukhbiraka ka ba mu labari mu baka labari ka duba kenan labarin me yake ba su labarin suke jiwa daga sama kahin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai yake ce mata shi aljanin kenan wannan tsuntsun nan yace ke bikir labari innahu qad bu'itha nabiyyun yace ina ai wannan shiri ta takare an farige an aiko da wani annabi bi makkata a garin makka manzo ya zo a garin makka wannan bayanin na mu baki labari kira mu labari ya kare bi makkata harrama zina ya haramta zina wa mana'a minna alqarar kuma ya hana mu samun daman tabbatuwa a jikin mutum saboda an karanta Qur'ani me zai yi dole tsere ne wa mana'a minna alqarar ya hana mu tabbatuwa a jikin mutum to kaga waɗannan duka labaru ne mallai yake bamu akan abin da ya shahi zawwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani abu ne wanda duniya ba ta sani ba wani abu ne wanda yake sananne sannan nan bayani da ake akan cewa bokaye sun ce kaza ba hukafa hujja bane ake da boka a wannan labaru da aljannu suke jiyowa daga sama kahin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa lalle Allah ya baiwa aljannu daman jiyo abinda ake a sama in sun jiyo su kuma sai su kawo labarin bakin boka shi kuma sai ta zuba ƙarya a kanta amma ba ana kawo hujja bane na ce ai gashi ana manta wannan shi boka a tsarin addinin musulunci haddin ma da addini yake mu shine ne haddu sahir ad-darbatu bis-sayf duk inda aka haɗa shi kawai sabke mushi wuya zai in ana shari'ar Allah. wannan shine hukuncin addinin Allah akan boka saboda bai da amfani kazamta ne a cikin al'umma nan zamu dakata insha Allah ta'ala wanda daga cikin uwa ya samu karuwa ya samu dan suna Muhammad yana roƙon ƴan uwa su sa dan cikin addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mishi albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah